Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Kwamitin kula da harkokin shari'a na Majalisar Dattijan Amurka yanzu haka yana tattaunawa da babban dan shugaba Donald Trump, shi da tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben na Trump. Kwamitin dai zai yi wata ganawa sirri da waɗannan mutanen biyu ne a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu. Kuma babban makasudin yin hakan shine kan batun zargin da ake yi wa ƙasar Russia na kutse a harkokin zaben shugaban ƙasa na Amurka da aka yi a shekarar ta gabata. Kwamitin ya faɗa jiya Juma'a cewa babban dan Trump, shi da Paul Manafort, suna tattaunawa da su akan yadda za su yi wannan maganan da kuma yiwuwar su dawo da wasu muhimman takardu da ke kunshe da bayanai masu tasiri. Sanarwar da ta fito daga kwamitin ya ce ba zai gurfanar da waɗannan mutane biyu ba, kuma ba zai tilasta musu su ba da ba'asi a bainar jama'a ba. Amma kuma sanarwar ta ce kwamitin na damar yin hakan wani lokaci nan gaba idan buƙatar hakan ta taso. Su dai waɗannan mutane biyu yanzu haka suna fuskantar binciken jami'an tsaro domin sun gana da wani lauyan ƙasar Rasha lokacin yakin neman zaben shugaban ƙasar Amurka a shekarar ta gabata. An samu bayanai da suka tabbatar cewa shi babban dan Trump, wato dan Donald Trump, ya gana da wannan lauya da tunanin cewa za a bashi wasu bayanai da zai iya amfani da su domin kuntatawa abokiyar takarar baban nasa, wato Hillary Clinton. Babban jami'ar 'yan sandar Minneapolis da ke jihar Minnesota da ke nan Amurka ta sauka daga kan mukaminta bayan wani dan sanda ya harbe wani dan kasar Australia mai shekaru 48 har lahira a cikin satin ta gabata. Babban jami'ar mai suna Jenny Hattew ta aike takardanta na barin aiki ne a shafinta na hanyar sadarwar Facebook a jiya Juma'a. Tana cewa wannan abu da ya faru a ranar Asabar din da ta gabata da ma wasu ire-irensa ya sa tana ganin ya dace ta aje aiki ta yi jimamin wannan al'amari. Ta ce ta shirya aje aiki domin a samu wani sabon jini mai kuma sabon tunani domin ganin ya samu hanyoyin da zai inganta ayyukan 'yan sandan wannan birnin gaba. Sai dai kuma wata jarida ta cikin gida ta bayyana cewa ita Hattew ta sauka ne sakamakon kirin da magajin garin birnin Betsy Hodges ta yi mata, wata ce a gaskiya gunduman bai da sauran wani ƙwarin gwiwa ga wannan jami'ar. Yanzu haka dai mataimakiyar jami'ar 'yan sandan nan Madria Arredondo ta shirya za ta mai gurbin Hattew din. Dama da ita Hattew ta jima tana shan suka domin ba wannan ne karo na farko da abinda suke kallo a matsayin sakaci ba ya faru a ƙarƙashinta. Domin ko a kwanan baya an zarge ta da ƙin dawowa da wuri cikin birnin daga wata jiha sa'ilin da wani ɗan sanda da ke zaune a wani shinge ya harbe wata mata bisa kuskure. Matar ko wacce aka harbe ta ta fito ne lokacin da ta ji wata na kuwa na a kawo mata ɗauki domin ana neman a yi mata fyaɗe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gargaɗi ƙasar Iran cewa ta gaggauta sakin Amurka wanda take tsare da su, idan ba haka ba ko zai ɗaukar wa ƙasar tsatsauran matakai. Fadar White House ta faɗa jiya Juma'a cewa shugaba Donald Trump a shirye yake ya ɗauki matakan ba sani ba sabo kan ƙasar Iran, muddin dai bata saki Amurkawan da take riƙe da su ba da haƙƙinsu ba. Wannan batu ko ya biyo bayan wani ɗan ƙasar China ne amma ba Amurke mai suna Zing Yu Wang da aka yanke hukuncin shekaru 10 akan laifin leƙen asiri. Amurka ta yi allawar dare da wannan hukuncin, ta ce kuma ba za ta lamunta da irin wannan tabi'a na kame mata 'ya'yan ƙasanta ba tare da bin doka na hukunta su ba. Amurka ta bayyana Wang a matsayin mai suna Robert Levinson wanda jami'in tsaron Amurka ne amma sama da shekaru 10 ba a san inda yake ba a cikin ƙasar ta Iran. Haka kuma Amurkan ta buƙaci Iran ɗin ta saki wani ɗan kasuwa mai suna Siamak Namazi shi da mahaifinsa wato Bakwe. Majalisar dokokin ƙasar Venezuela, wadda ‘yan adawa ke da rinjaye a cikinta, ta nada wani sabon babban alƙalin kotun ƙolin ƙasar, abinda babban kotun ƙasar nan take ta sa kafa ta yi fatali da shi. Yanzu wannan dai shi ne sabon rikicin da ke neman ya kunno kai a wannan ƙasa. A jiya Juma'a ne dai majalisar dokokin ƙasar ta nada sabbin alƙalai har su 13 da kuma wasu mataimakansu 20, amma nan take babban kotun ƙasar ta ce wannan ya saba wa dokar ƙasa. Kuma wani yunkuri ne na wuce iyakarsu. Dama dai majalisar tana cike da ‘yan hamayya kuma suna yawan samun saɓani da alaƙa da babban kotun ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce wannan safiya ta Asabar. Da fata an tashi lafiya.
Haka yake Malam Iro, da fatan kai ma ka tashi lafiya.
Alhamdulillah, sai godiya. Yau muna jin waƙoƙin
yawanci waye wannan kuma
Mamman Duka sarkin godiya.
Kana duka na da kada fa
dabo
to Allah za mu dace. Ai wancan makon ka san wani ko mako biyu ne da ya wuce ka sa wani mai mawaƙin nan Alhaji Wane ne
wanne ne
wanda ka saka yana wani waka kaman shi ma da shigan wakan ko su yake mu ko barayi barayi ne ko meye
to a marigayi salame kwanku
mai kwanku yawa
waka sa ta boss mai kacha
to
kaman yan banza
Allah sarki to shi ne ka banne da sarkin badu ko ya dame ni da wakan nan ai yana son ta nace za mu zage inda za a yi
muna fita dan zan baka wakan nan
ka tura masa Ibrahim ne mai kundin wakoki
muna fita dan baka wannan waka ta boss mai kacha ka tura masa
to muna godiya
a in ka saurari waka sosai wato yana tadin cewa ya tura yara ne an ji an dake su an charge su ba kudi ba
wane ne ne ce to fa ina ga barayi sai suka hadu da shi kenan
to ga dan bangai suwa tare da fata alheri zuwa ga Malama Zainab Ibrahim Sa'id a Zaria tare da angonta Dr. Salihu Lukman waɗanda aka daura auren su a farkon wata na Yuli. Allah Ubangiji ya sanya alheri.
Amin.
Dan bangaisuwa zuwa ga Turakin giya da Alhaji Muhammad Sabo tare da Barwon giya da Alhaji Abdul Kadir Sabo sai Malam Jamilu Abdu Guyaba na gidan Radio BRC FM dake garin Kirfi a jihar Bauchi tare da Alhaji Aliyu Mai Adashe na ungwarimi a Jos da fatan dukkuna nan lafiya ga dan bangaisuwa zuwa ga Dr. Dayyabo Adamu Badara na asibitin Badara a jihar Bauchi da fatan kuna nan lafiya da kanku muna mika dan bangaisuwa zuwa ga Shu'aibu Al-Qadir Hero tare da Ibrahim Rabi'u sai Nasiru Sa'ad Tukur da Usman Mu'azu sai ga Dafi Muhammad tare da Kabir Aliyu Ahuta sai Abdullahi Haruna Magaji da Kabiru Abdullahi BK KD sai Abubakar Muhammad da Aminu Sani DK tare da Lawan Mikael dukan su yan majalisar Abar Yahoce ta Facebook haka kuma muna mika dan bangaisuwa zuwa ga yan majalisar tamu ta Abar Yahoce wannan karan ta WhatsApp irin su Aliyu Hassan S Noma Gusau tare da Anas Hoja Birnin Kebbi sai Sani Muhammad Chindo wakarofin ma da ke Abocin Yakubu tare da Barista Isyaku Barau a Mina sai wato dan buram na Muradun wato Muhammad Hassan sai kuma Barista Dallami Alhaji Oshishi shi ma dai a nan a jihar Niger a Mina kenan tare da shugabar mata Fatima Halliru Daura sai Hajiya Binta Kaura tare da Hajiya Gambo Maman Gusau shugabar mata ta kungiyar muryar talaka ta ƙasa a Najeriya sai shugaban majalisar Abar Yahoce na Facebook Ismail Umar Bima mai Gombawa tare da sarkin gauraye Matthew Garba sai wato Sa'ad Kagarko tare da Yusuf Dingadi sai Chairman Zaidu Bala shugaban kungiyar muryar talaka ta ƙasa a Najeriya sai Muawiya Jurmi tare da Siraju Kasim Arugungu sai kuma gaisuwar wato Hafiz Balarabe sai Mansur Almu tare da Muddassir Sani Birnin Kebbi sai gaisuwar Usman Adamu Alero tare da Muhammad Dandatijo da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga ɗayan shugaban gaurayen Aliyu Muhammad Umar na unguwar kwalle a kanan dabo tare da Abubakar Kalajanga Jalingo Ajat Taraban Najeriya sai Garba na hali Kamba da malam-malam mai zanen hula Gwalalo tare da Alhaji Sanusi Wali sai Nasiru Aliyu da Adamu Tahiru dan Agaji kenan sai kuma gaisuwar wato Afan Abuya tare da Muhammad Lawal Gusau da fatan dukkuna nan lafiya
to haka yake da fatan kuma sun ji wannan gaishe-gaishen fatan alheri to sai zan fara in ce ne da sakon taya murna na daurin auren Aminu Ahmed Amina Aminu Ahmed da kuma Ibrahim Abubakar Adamu wanda za a daura gobe in Allah ya kai mu Lahadi karfe 11 na safi a gidan dake kusa da Kankara House na Riminke Road a kanan Daba Najeriya Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya
amin summa amin
to zan fara sakon gaisuwar fatan alherin na Abar Yahoce huce zuwa ga Umar Faruk Gwaram a Bautin Najeriya sai kuma Ruqayya Abubakar da Mustapha Kamal sai Husaini Alhaji Bukar Kawwa duka dai na dandalin namu ko in ce na majalisa Abar Yahoce na shafin Facebook sai Hadizatu Babakar da Yusuf Sulaiman sai gaisuwar fatan alheri ta Ado Koli Adoyi da kuma Shehu Umar Saif sai Hafiz Ibrahim da dan Hajiya Medile Gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga Helwa Dandume da kuma Abubakar Sadiq tare da Yahaya Sa'idu. Sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Abubakar Aliyu da kuma Muhammad Abdullahi, sai Abdul Malik Abdullahi Real Ustaz wanda shi ma duk dai suna dandalin ne ko kuma in ce majalisar ta
abari ya huce
amma a shafin Facebook
haka.
To shi ma Musa Muhammad Inuwa zamu yi kasakon gaso fata alheri gare shi da Muhammad Hassan da kuma Nazifi Usman, sai Muhammad Hassan Salisu da Nuhu Ishaq, sai Rabi'u Shehu PS da kuma Musa Muhammad, sai Adamu Umar Baffa da Abdullahi Usman Muhammad. Daga ƙarshe jerin sunan da ke hannu na gaisuwar fata alherin su ne Nasiru Muhammad Garba da Lukman Aliyu Gusau da Muhammadu Inuwa, sai Mukhtar Ibrahim da Aliyu Muhammad, sai Aliyu Kaibo Fulani da kuma Awal Adamu, sai Rufe da Abubakar Lawal Yaro. Da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya.
Da ake goge ko
goge na asali fa tsuran shi yana kuma waki nera da kobo sabon kudi
haka
wannan waka ita ma ba ta yau ba
ta
haka.
Wani labari da aka ba mu?
Eh, to wannan labari ne turo mun shi aka ban sani ba ko kai ma ka ci karo da shi a shafin mu na irin shafukan da ake abota dinnan na WhatsApp. To amma da dan turanci ne amma ni zan iya faɗe shi da Hausa.
To bismillah mun karkada kunno.
Yawa, to wato wani ne aka kama shi, shi sunan shi Nuru. To Nuru ɗan sanda suka ritsa shi irin interrogation dinnan, irin tambayoyi dinnan, sai ya ansa laifin da yayi. Ya shasha bugu tukuna, sai aka ce to waya aka yi ya kashe mutane kusan 49. Sai mutane 49 ka kashe, ya aka yi ka kashe su? Sai ya ce wai shi wallahi direba ne kuma ya kwararo motar ne a guje. Yana tuki a kilomita 80 a cikin awa daya. Yana cikin wuta kawai sai game da mutane guda biyu akan titi. Guda biyu za su tsallaka, su kuma gefe ana biki, ana ta casu, ana rawa, ana kiɗa. Kawai sai ya ce to da je kauce musu ya fada cikin yan bikin nan. To ai gare kada wayannan guda biyu. To shine fa na ga maka waye da ya samu yan rangadi guda. kafin ya kai ga ɗayan ɗayan sai ya ruga cikin ɗan buji zai ga to ai bai ƙara sauye ɗayan ba shine ya bi shi a guje da motar wai bari ya ƙara ya rab kai a cikin ɗan buji kawai shiga cikin ɗan buji shine ɗan to wai ya ƙare da kashe mutum
49
shine sai ya ce wai wannan shine abin da ya faru har ya kai ga ya kashe sa fa to wai aka ce wai nuri kenan nuri kenan kajin da ya lewa to wanda shi
kamar wani
to da buge daya hakura tana daya shige can aka ga da ya gama ya kashe mutum daya ne
shikenan kuwa
to kaji nuri kenan shi da shiriri ta sa shine rage ni nake ta dariya da zuwa
haka akwai wani labarin da wani mai sauraron mai aiko mana sunansa Suleiman dan Farauta ya u Gurbana yace wani ba platani ne je shago inda ke sai da bread sai yace a kawo masa bread da kuma fanta zai zauna ya
zai
harde zai ci bread sa ya riga korawa da fanta
ka san ko dama ai muna san wannan mu
sai lura da fanta yaga kaman ta kasan kwalban irin ya dan fi kauri kauri ko ya dan fi jaji haka sai yace ta kila ko ko dan zaki zakin ne da ya kwanta kasa kuma kasa ya juya shi dai yaga bai dawo ba bai dawo ciki bai na wurin shine sai ya kama ya ta jijjiga shi ya ta jijjiga shi saboda dai ya gauraya sukarin da ya zamana cewa ya shiga cikin ko'ina cikin wannan fatattasa sai da ya gama jijjiga tukuna ana budewa da yake kasan dai yadda yake da yake abin nan ne da tura suke kira carbonated akwai iskar carbon a ciki yana budewa wato kawai da ainihin fantar ta biyo murfin gaba ɗaya ta jike shi a fuska
sai ta feshe shi daga
gaba ɗaya ta feshe shi
ƙarshe ba zai shafa ba
ƙarshe bai samu sai dan sauran abin da ya rage masa a ƙasan kwalba ya ce wa wani baflatani ne haka amma ni kamar na taɓa ganin wannan labarin aka ce ba warware ne amma ka san dai da ake jujjuya labarai a Najeriya
sai alaka mana ai na ga sai mako mai zuwa ka tana mun zan baka labarin madiya zari ba warware ne da baflatani ake rena wa juna wayo
to
sai mu ji wane ne rena wani wayo a cikin su
haka
to in Allah so mako mai zuwa zan ga maka yanda akai da madu
to haka
da dan fulani
to
Thank you.
kura ce ta yi karo da barawo.
Ta cinye ta ci nama. Idan ta bar shi ta amana. Amana kanta kenan. Barawo ya shiga uku kenan. Ai tunka shi ne shago take ma sai.
Wato ka san abin nan ka san mawaƙanmu na gargajiya wato akwai hikima. Allah ya halice su da hikima.
Wallahi gaskiya ne. Ai na ga ma kullun nakan ce na ji mutum yana rera waka an ce kai shi da wannan Allah ba shi kwakwalwa shi kan.
Haka.
Ta zakulozance ana sa shi cikin wani.
Kware da gaske. Musamman ka zauna ka saurari irin abubuwan da suke faɗa da farko zaka dauka cewa kaman ko ana sana shirme ne.
Sai ka saurari ka ji.
Sai ka zauna gaskiya ma suke ka zauna cikin natsuwa ka saurari abin da suke faɗa sai ka ce kai wannan mutum lalle yana da basira.
Wallahi za ka mana siha yake ta maka.
Kware da gaske haka ne.
Allah ya ji kansu duk wanda suka mutu masu rai kuma Allah ya sa mu cikin.
Amin summa amin. To masu sauraro za mu dasa aya cikin shirin namu na yau a nan sai makon gobe idan Allah ubangiji ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda Usman ya alƙawarin cewa zai kawo mana wani labari.
Eh madiya zari ba.
Madiya zari sunan labari. To Allah ya saka da manta muna shigowa insha Allah mako mai zuwa. Muna shigowa insha Allah a mako mai zuwa dan ce maka madiya zari.
Shikenan na san zancan. To wallahi
masu sauraro a huta lafiya.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin ƙaramin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.